hakan yasa yawancin al'ummar musulman Ghana ba su tashi da azumi ba yau domin bazil limamin limamai na ƙasa Dr. Usman Nusha rubutu yayin sanarwar daukar azumi kamar yadda aka saba ba a jawabin sa ga al'ummar musulmai shugaban kwamitin hilal na Ghana Sheikh Alhassan Umar Sufi yace
fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ke fada a cikin hadisin sa mai girma ku yi azumi da ganin wata ku sha ruwa da ganin wata idan girgije ya muku nauyi ba ku gani ba to ku kidi kwana 30 akan haka a matsayina ina national chairman na national hilal komene watan Shaban kwana 10 ga watan February rana Asabar bamu ga wannan wata ba akan haka ranar Lahadi sai muka cika Rajab ta zama kwana 30 kan haka kidayan mu 11 ga watan March shi zai zama 29 ga watan Shaban sai sa mu National Hilal Committee da jagoranci National Chief Imam of Ghana duban watan mu gobe ne
sai dai limamin Ahlus Sunna wal Jama'a na Ghana Sheikh Umar Ibrahim ya sanar ga duk mabiya da su dauki azumi domin an ga wata kasar Saudiya da wasu kasashe da kuma nan cikin Ghana
mun zance game da batun ganin wata cewa an gani a Saudiya an gani Qatar Kuwait sa'ilin nan kuma muka bada labari an gani a Chad to yanzu ga aka kama labari cewa daga wa an ga wata wanda ke gurawa kaman anan Ghana an gani akan haka nan muna sanar da al'umma tashi da azumi gobe wajibi ne wanda bai tashi da shi ba kuma wannan son zuciya ne kawai
game da ganin wata da aka yi a garin wa dake yankin sama maso yamma Sheikh Yusufiya ya bayyana dalilin da yasa ba su ga ingancin wannan ganin watan ba
na kira ainihin national imam na Ahlus Sunna na tambaya wane ne ya ga watan ya bani number wani samari wanda na kira samarin ina mai cross examination farkon tambayan da na tambaye shi wani lokaci suka ga watan wannan samarin ya bani labari sun ga watan bayan an yi sallan magaruba an kare ho 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 sannan suka ga wata kenan wajen karfe 6 da rabi da ɗan kai suka ga wata wanga a cikin ilimin mu da lissafin mu na National Hilal Committee wannan wata ba gaskiya bane ana neman jinjirin wata gabanin sallan magaruba ne ba ana neman shi bayan sallan magaruba bane
wannan sabanin ya sa wasu al'ummar musulman Ghana sun dauki azumi wasu kuma basu dauka ba suka ce sai sun samu umarni daga bakin limamin limamai na kasa
sunana Alhaji Bayawa mu dai a kasan Ghana mafi yawan mu dai ina ji muna sauraron alkiblar mu shine da National Chief Imam Sheikh Usman Nusha rubutu an ga wata yace gobe za a yi azumi falillahi alhamdu amma ba a gani ba za mu cika Shaban ya zama 30 a wannan calendar nasu falillahi alhamdu
mu dai insha Allah mun kama mai gidana yace an gan wata ya kamata mu kama domin mu mata aljannan mu na karkashin kafin mazajin mu ne to shi sa dole ya kamata mu kama azumi muna roƙon Allah Allah ya sa mun dace mu duka musulman duniya duka
al'umman musulmai na duniya kan kwashe tsawon kwanaki 29 ko kuma 30 suna azumtar watan na Ramadan da ke da matukar muhimmanci domin ɗaya ne daga cikin ginshiƙan da ke rike da addinin musulunci Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana